Baya ga matsalar rashin tsaro batun karancin wutar lantarki da rashin aikin yi a tsakanin matasa na daya daga cikin manyan kalubalen sabuwar gwamnatin General Muhammadu Buhari a Najeriya. A baya dai tsohuwar gwamnatin Goodluck Jonathan ta ce fanar da tashoshin samar da wutar lantarki ga wasu kamfanoni masu zaman kansu da nufin shawo kan wannan matsala. To amma ga alama haka bata cimma ruwa ba. Al'amarin da yasa a yanzu wasu ke ganin maida tashoshin samar da wutar lantarkin a hannun gwamnati shine a'ala. To amma a nasu gefen yan kasuwar da tashoshin samar da wutar lantarkin ke hannunsu sun bayyana inda matsalar take. Kanar Sani Bello mai ritaya shine shugaban kamfanin Mainstream Energy Solution da ke kula da tashoshin Kayinji da Jaba.
Wani lokaci in muka yi generating power sai a ce kada dauko, kada a sashi a layi. Domin aka sashi a layi zai kashe layin gaba daya. Saboda layin ya tsufa ba shi da amfani, sannan kuma layin nan gwamnati bata bada shi ba. To saboda haka wai a ce a soke yanda aka ba yan kasuwa. A'a ba su laifi. Waɗanda ma muka yi ba a biya ba. Yanzu haka kamfanin mu muna bin gwamnati biliyan 7 da ba su biya ba, wannan ka bada wuta.
A halin da ake ciki dai bankin duniya ya bada dalar Amurka miliyan 300 domin samar da aikin yi a tsakanin matasan kasar da ake ganin hakan zai taimaka wajen samar da zaman lafiya ga kasa. Alhaji Aqilu Musa Kuta shine shugaban shirin mai kula da jihar Niger.
Kowa ya san abin da ke faruwa. Duk inda aka ce muka mutum na zaune bai da aikin yi ai tashin hankali ne. To ana so ne a tabbatar cewa an samu wadataccen zaman lafiya.
A karkashin shirin dai matasa 91,000 ne za su amfana a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Matsalolin Najeriya kafin su kashi-kashi babban. Samu ba watan nefa kana ba ruwan famfo. Babu titinan mota masu kyau na shindaji. Kuma gashi barayi sun haka saga katutu. Kana gana ana can hanci ana ta can zalim.
Ga talaka bai zama.